Hukumomin sun sanya dokar hana yawo na awoyi 24 a karamar hukumar Mangu a jihar Plateau. Shugaban riko na karamar hukumar Mangu, Marcus Artu, yace sun dakatar da duk zirga-zirgan abin hawa na motoci da babura in banda jami'an tsaro da waɗanda ke muhimman ayyuka. An sanya dokar ne biyo bayan yamutsi da ya kai ga rasa rai da jikkata wasu mutane. Shugaban kungiyar matasan Magabul Sonde dan kaka da Wap yace zargin da aka yi na farma waɗanda ke gudun hijira shine musabbabin tashin rikicin na jiya Lahadi.
Sun sake zuwa don an riga an ji labarin cewa suna son su san inda wanda suka jikata aka aje su yan IDPs. To wannan alamar tafiyar ne yasa aka ji hankali ya tashi. Muna kokarin bita mayara mujinci na mayara kenan sai hakuri kawai sai muka ji gurin ya fashe suka farma mutane.
Amma jami'an tsaro sun zo?
Jami'an tsaro suna kokari tsakani da Allah. Suna shawagi su tabbatar cewa an samu zaman lafiya. Mu anan gurin an tada saninmu. An lanka mana suna wutu da Nasira. Sai wayo kuma garin ya lalace kin ga bai dadi ba.
A makonnin da suka gabata ne dai aka sami munanan hare-hare a karamar hukumar ta Mangu da suka lakume ran mutane fiye da 100. Dubban mutane kuma na gudun hijira lamari kenan da ya sanya fargaba da zargi tsakanin mabambantan kabilu da addinai a yankin. Shi ma shugaban kungiyar Miyati Allah a karamar hukumar Mangu Yahaya Bello Shanono ya bayyana min nashi bangaren.
Akwai matsalan da aka samu na dan Atiyaba shine aka buge shi a wannan gurin da aka kashe shi. To sai aka samu hargisi to a gurin aka samu wannan dama wanda aka fara doke-doke. A gaskiya abin da zai kawo zaman lafiya shine na farko irin yawan tare hanya da ake yi da wasu anguwanne wanda aka ce wannan launin ba zai je wannan anguwa ba wannan ba zai je wannan anguwa ba in aka samu aka shawo kan irin wa'annan din kuma aka ba ma jami'an tsaron hadin kai ina ga insha Allah matakin farko za a samu zaman lafiya.
Kansilan Mangu Ward 1 Kabiru Iliyasu ya buƙaci sarakuna da shugabannin al'umma da na addinai da su ja hankalin jama'a don a zauna lafiya.
Kin ga Mangu wuri ne da ba a taɓa yin rikici ba. Daga kan sarakuna masu mulki su fito su nuna ma mutane cewa irin wa'annan kashe-kashe da mutane ake a gefen bai dace. Kungiyoyi kan da jama'atul asar Islam duka a zo a zauna a gama mu mutane kunne a dakar da su maganar zaman lafiya. Duk abubuwan yanzu gashi yana so ya gushe garin ma kan kanki in shigo garin zai ce garin ya zama abin tausayi komai harkoki ya zama baya saboda dan wannan abubuwan da yake faruwa.
Ko a ranar Juma'an da ta gabata nan yan bindiga sun hallaka mutane 8 a yankin Fan dake karamar hukumar Barikin Ladi a jihar Plateau. A gefen gwamnati kuwa gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang a wata sanarwa ya umarci hukumomin tsaro da su ƙara tura jami'ansu don tsagaita tashin hankalin. Sanarwar ta ce gwamnati za ta yi amfani da matakai daban-daban don kare al'umma da 'yan ta'adda suka mamaye su. Tun farko rundunar 'yan sanda ta tura jami'anta yankunan da ke da tashin hankalin don tabbatar da tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.